الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو باتا ولوجي تبتو يا الله الصلاة ينسيتي بعامين شوي ولوجي تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ني كراتيا 246 ني كراتونا يجيبينو alegan bayani jife bebe etin ki takfiro ce ki shuru tujo ki dawa bi tujo ki ji kai tujo ki ji mawani ujo ki rike sakani manajin ahlus sunnati wal jama'ah bi manajin hawali jiyan kuma ki epa ki sifata wari jipanyo ki sifata wari jengbanyo ki alaka ni jidan takanya bono ki jie tuna ji awari jengbanyo jengbanyo ji ase luono ki labara awari jine fikin mipyo no ki jimaye tuna ji ase luono ki jimaye shubwa tajo ki jimaye jujo ki fata karishan Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ki masala al-hukm bi ghairi ma anzala Allah wa ki shuzuzu al-masail ji ne fikin ni piyo che ku za fikin ba rufun go ci jono ki ji mai ejujo wa liga lamarin ne ka sakarata ne gogali alina bayani goga tubani wa le bayani ke bebe etian evangelism interfaith secularism globalization feminism democracy ene ite biune haride me takuna ye dagbe ani tian e agunin na diga be le chencha so ba za ne jien vote za ne jien ga vote ma za na za ne ka fi za ne za ne ka shiria won ti de ga ji kini ani so ko ya orutu no le la mari kan ba ngo le nana ade ga ji kirkin dondo na na to ala be na ngwayin la bayani je tiyan cha la igboro lo beya muslimisho ki ma la nasara beya muslimisho wa le gan etien gagnu etien masala wancho ila bayani li bi kakani daga li ta sinya la mir shakib al filan soku guyun ju gafara to wa le gan zumane ila bayani wuki be zona lamarin yawala san dini yawala su musulunci yawala su tabiya kirki ilimi wa etundo musulmi jayi ni a jindawa ko a investor fi lamarin ilimi lamarin addini obi risaci da sauransu a magatin didiji zumama da yana hige duni wale bayani wuce bata gwagaliani wale ga yi cigato na collect ngole individual entry debo to sun na itakiyar musulmi jo ngwayin yi lona iceto mini ugbo ngole ezoji alali eza mugaji aramu ma to baba to na to eji to yaji to yaya to gwazuma to ndaji to mma to gugu to mma to magi to eji kata to ndakata to ga to jitun kotu to gogari atata director ni kuma san je yi ya lalimi ga jara mu to li ga jin ya li gboro le se ti wala ta kulu amu alakum bil bainakum bil batil ga ji duki ado je ti ga manom sama'u lil kadhibi aqalu lil sahti ko no le ga ji riba man ga ji bribery man ga ji alwusu man ga ji tazwir fiye fojiye ta talaji ta doji man ebona lazina ya kunu na riba la ya kumu na illa kama ya kuma lazina ta khabatu wa shaitani min al-mas zai je gidi bana a na na kifo alkiyami doji ya zai ji a nan jenu a ganda na kubo a wọn janjane kunan alkiyaye mu musulunci jiya da bai yi ya nga malan ga da gan ya lan wa ko wasal ki fukta ai je ma je la ma ga ne kala min Allah dukiye kungi gaji dukiye kungi ma ya dukiye kungi la da da boje fidau da ji sadaka da ji kanan sanwo chanwo ti yuku san chanwo ti divert san kanaji adukiye kungi la we wayoji da kungi biyo wacina wagun da biyo ya innal ladina yakuluna amwal al yatama zulman inma yakuluna fi butunihim nara zai ji dukiye kungi ta zalunci wannan ina gishi ba kwa abu ne kenan wa sayas launa sa'ira amma da yanayin sa'ir lole haramu kaji haramu mun a contract lawe wajen wawoji client lawe wajen wawoji wallo tumba mai go salary wawoji etuna wallo etuna lawe na waga wake bilo to ganci na suku wajen to standard da wago sai wani kenan eh wala wago lo yaza wago to waya lawe won son ga 10% wa bezo sai da retire gratitude daga ni bi ya file process ya ga ga dun gwa suka ga 10% lai kun ga 50% lai kun ga 40% lai kun mai legan daga wa ya to ne ya ade na wuya de na lole rayuwa yi ga shi anini yi ci an ki doja yi ci haramu jijitu yi ci gujitu wallahi o zirke ti tachibu da ajin aje ni a file yan gratitude ko pay yi yan wuce debt gratuity who process the sauran su ya process file o ta ya salary dey be ya mai lagwe su ka ngole ya cheke be diga alawa be ka mi process yan file una ta te gunji no na ji so aji kwice yi ice jinu annabi sallallahu alaihi wasallam maga inna allah harama ala jannati kullahu min min sa ko na kan dondo na ganyi da gajijin haramu nan sokulajin haramu ya aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruhul qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta ta tasakmila ajalaha ga malaika jibrilu wuji wai ya wi keke za janjeli a saziki na sokwa ka ga waje na ga de gumi na e bugo faji milu fi talab e ku gichi ne we ku ha tiri so da ne kanangi da ne kananko da ne karaku da ne kuce da ne kaikan da ne ji sala da ne ji kanzan da ne ji electrician da ne ji mechanic da ne ji analysis da ne ji word da ne da din nan da ne da din nan no le ko fa ajmilu fi talab e ku iki ne de we ko asiri so ama e bo ne wo ne we wa ne wo la dia na wuci ngalugo ke da ga to wayan haramu mai zudi yakinu gangani be to yi inna dima'akum lille jaye wa aradukum be mutun ci yi inna dima'akum wa amwalukum wa aradukum e jaye be doki yi be to mutun ci yi haramu alaikum hurmati yanukum hada fi baladikum hada fi sharikum hada haramu ye leje babu kiye babu ngole ko doje tsaye babu nan e bogo e zuji daga wani zamu gaji daga haramu mu e bona annabi sallallahu alaihi wasallam ga al halalu bayinu wal haramu bayinun wa bainahuma umuru mushtabihat la la'alamu na kaseeru minan nafi haramu watiya foyi halalli ma watiya foyi takani mu muta mushtabihat dabu ko sai dai dokun don dumu suku ajuya e bogo wale gan waga ji fahimta game wale gan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya ti al-nasi zamanin zamani adiya zawangi shi la yubali fil maru idha jidamuwa babu jewoya amin halalin amin harami daga lalle ka su daga haramu wani ba nan problem ci nan ko ga ji fahimta ga wale gan ga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yushi kwaye kuna khair malil muslim lokaci adabe ne na ji alkhairi gan mi ne wo ya muslimi ona ngai nan gi na ma fe da kan da bozuma ona ben parti jo ona ale ga ko ne ji mai da je la ji ara mu tin na doku e da je wo mai wa zakka no li ara ma ga da ubani e da go salaru mai lupa ara ma ga da ewuwani won lo tumbo so amanga yikani ajinzi ni kan kikena haramu agade wuwani won da tumbo so amanwe kedalwa haramu agade wuwani won lo tun ama etunu gwoyu lona won le gawun ya ajia san ka bribery go bezu delikali san ka bribery go we staff court suka bribery go we director suka bribery go we electrician suka bribery go we lecturer we le gawun ya ya zandun ne e ko biya suka bribery labi ko so nga zina ji be gin la gunchi ko so nya pass won to suka zina ji gangani bi wi ba gina ma we le gawun ya zina ji bi an ngunu lawube lagi ya project ka we are making council, Magonga, and Jim or Magon with Proviso. I did Ginajuala Benu. Why, Bejan, we like 20,000 Chao, Chala, tell you, look. Ah, Brian, what you faint? I can go. Me, what did I do faint? I only see Jenna. No, it's Pata. Alarm with your sisters of the Nanu, Hada and Mosafina. Eh? Area Neza, Yetwa, Yetuna Chijina. We Likali, we Kazan, we Director, we PAMSEC, we Lecturer, we Provost, we VC, we Kazan. No, Leoko, as I mentioned, I shall hear to all of this, and they are tired, than they are woo, than they are motor, than they are Shakafa, than they are Nunko, than they are Nengi, than they are cash. Lali, but I move dear for the Nunda Mundaya. We are way, where people know which no Lego way, Virginia, you know. Allah, the rest of you, Peter, be Umi, where Shimba would be Nuya. Mucu cule na la unun ga de kuwa da ya yanda diga ne bigan anabi zakana tuyin gona mucu sodana nanana masuku ala udi ile ala da la tauriya yo li hada yal ummal mun da mini ya gululo gan yara mu dine mini ya kone je la ra ambe na alugusu ya zuga de shema de shema mu ya kuyi ma fere labi wọ́n kún ṣe káfá wọ́n fẹ́rẹ́ lábí wọ́n kúnú ánà wọ́n nù ọ̀tọ̀ kọ́ wọ́n kún yàkárò yàkázù yàká gbogbo ọ̀tí wọ́n ẹ̀dà tọ́bí wọ́n kún yà ọ̀yàn tó wọ́n kún ẹ̀fú wọ́n góòrò zúkẹ́bá gẹ́gẹ́ níbẹ̀ sógẹ́ wọ́n aláfíròjì wọ́n parẹ́ ẹ̀fú lábí pàtà ní jùmọ̀ ẹlẹ́gà ẹ̀kọ́ àṣírí sọ́tà ìyẹ̀wò ẹni pàtà ẹ̀kọ́ àrá àmùjì ní jẹ́ láàrá àmùjì ní ẹwọ́n ẹ̀zọ́ ní politikar ẹ̀zọ́ ṣíṣì yẹnjí ti ní ìdàjáàjì èyí pààyì mayì ṣẹkáfá ẹ̀sọ́rùn pàtà to the Shiagena, to the transport Shiagena, to the Dagena, to the Louis Azana, to the Nalo, you know, part of Kuala Namuja. Really? The Naji Unjisin, Unjisina Kirika. Bochi Unjisina Kirika. Siri Unjisina Kirika. Marul Bagi Khabithun, Unwan Al Khaini Khabithun. Yole yanne kata jin alkhairiya wale kisa difi nabe